بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يوم 23 دوتر ذو القعدة هجرة منظور صلى الله عليه وسلم دبو دايا da 443 wanda yayi daidai da 23 ga watan June shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatu littafin Sahihul Bukhari a har yau muna cikin tarihin wannan Quraysh din an gane ina ne mun tsaya
wa kana cikin ra'ayin turdi'u ibn Allah
yawa to mun gama maganar shi Jurai ko? Cewa su mutanen sun ce za su gina masa sauma'a na zinari. Shi kuma ya ce a'a sai dai in ya kasance na taɓo ne kawai a maida shi yadda yake da. Shi ne suka sake gina masa sauma'ansa kamar yadda yake da. An gane wannan ko? To mahallin shahid a nan wajen ana magana babu wanda ya taɓa yin magana a majanyin goyo sai mutane uku. Shine aka kawo Annabi Isa dan Maryam alaihi salam yayi magana a majanyin goyo sannan Nabi za ka kira aka kawo Sahibu Quraysh shine wannan jariri a mutumin Quraysh din wanda aka jingina mai cewa yayi zina da wata karuwa ita wannan karuwa ta haifar mai wannan yaro a da sauran wato amma ita karuwa ce amma ta haifar ma malami jariri shine Quraysh ya nemi a bashi izini ya ga yaron bayan ya ga yaron shine ya ce a bashi izini yayin sallar raka'a biyu suka bashi izini yayin sallar raka'a biyu sannan aka kawo mai yaro sai ya zunguri wajen cibiyan yaron da ya zunguri cibiyan yaron ya ce ya gulam man abuk ya kai jariri wane ne mahaifinka shine sai wannan jariri zai faɗi mahaifinsa cewa wannan yaro a wannan makiyayin da yake kwanciya a cikin sauma'anka shi ne wannan an gane wannan ayi shi kenan shi ne sai hankalin kowa ya dawo ta gane cewa shi wannan ainihin Jurai ba shi bane ya zina da wannan mata ta haifi wannan yaro kaga a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da karaman waliyai ahlu sunna sun yarda da karamatul awliya mutanen kirki Allah ya kan ba su kariya ta inda ba yi tsammani ba in dai mutum ya tsaya ya dogara ga Allah sai mutane suna so su ga bayan shi to Allah ta'ala sai ya ba shi kariya ya ba shi ainihin tsaro ya kawo masa mafita ta inda bai yi zata ba kamar yadda ya faru da Quraysh Allah ya masa ilhama cewa ya tambayi yaron waye mahaifinka kuma yaron ya yi magana a gaban taron jama'a an gane wannan ko? To na'am ko kuma wa
na'am wa kana timra'atun turbi ibn Allah min bani Isra'il
kuma ya kasance akwai wata mace tana shayar da wani danta ita matan daga cikin bani Isra'il ce ita matan
fa marra biha rajulun rakibun zusharatin
sai wani mutum ya wuce a gare ta yana kan abun hawa zusharatin ma abusin kyakkyawan yanayi mutumin yana da yanayi mai kyau irin da ganin shi ta san cewa ya fito a babban gida ne in ma yana da sarauta ko kuma mawadaci ne shi
wa qalat allahumma ja'al ibni ha mithlahu
sai kace ya Allah ka sanya dana ya zama to misalin wannan an gane kafa kowa yana so a ce dan shi ya zama to babba to ya Allah ka sanya dana ya zama to babba
wa taraka sadai ha wa qabala ala raki
kawai nan take jariri fa yana shan nono sai ya bar shan nono sai ya bar ainihin hantsar a wannan nonanta sai ya fuskanci wannan mahayi wanda ya hau kan dabba din nan
wa qala allahumma la taj'alni mithla
sai ce ya Allah kada ka sanya ni misalin wannan ya Allah kada ka sanya ni misalin wannan misalin wa misalin wannan mutum mai daraja
kuma aqbala ala tarayha ya mutu
sannan sai ya fuskanci nonan da ya ci gaba da tsotsan nonan an gane jariri yayi magana to yanzu a ce mace a wannan zamanin tana shayar da jariri sai jariri ya bude baki yayi magana me kuke tunani game da wannan mata ba za ta wurga da jaririn ta ruga Abuja ba. To kaga ita wannan baiwa Allah ba ta wurga da wannan jariri ba, ta yi karfin hali ta ci gaba da shayar da shi. An gane? To kaga wannan yana tabbatar da ita ma tana da karama. Na'am.
Ala Abu Huraira.
Sai Abu Huraira yace,
"Ka anni anduru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isba'u."
Kamar ni ina kallon manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsotsan yatsan haka, yana kwatanta mana yanda wannan jariri ke yi.
Thumma murra bi amadin.
Sannan sai aka wuce da wata baiwa.
Fa qalat Allahumma la tij'alni mithla hadhi.
Sai mahaifiyar wannan yaro tace, "Ya Allah, kada ka sanya ɗana misalin wannan mata ɗin." Wannan mata gashi an zo ita wannan baiwa an wuce ana dukanta. Tace, "Ya Allah, kada ka sanya jariri na misalin wannan baiwa ɗin."
Fataraka sarayha fa qal.
La taj'al.
La taj'al.
Kada ka sanya. Ya Allah, kada ka sanya ɗana ya zama misalin wancan baiwa. Kuma gane ba?
Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi.
Ya Allah, kada ka sanya ɗana ya zama misalin wannan baiwa ɗin.
Fataraka sarayha fa qala.
Shi kuma yaron nan take sai ya bar nonon, sai ya bar shan nonon. Sai ce,
"Allahumma ja'alni mithlaha."
Ya Allah, sanya ni misalin wannan baiwan kuma.
Fa qalat lima zaka.
Sai ce, "Me yasa kake haka? Me yasa kai haka?" Shi wancan bawan Allah gashi mutum ne ya hau doki mai tsada, doki na an maka kwalliya, shi ma ya sa kaya mai tsada a jikinsa. An gane, na yi maka kyakkyawan addu'a, na ce, "Ya Allah, ka sanya ɗana ya zama misalin wannan." Kai kuma ka ce, "Ya Allah, kada ka sanya ni zan misalinsa." Ga baiwa ana dukanta, ana ce mata, ana ta dukan baiwa. Sai na ce, "Ya Allah, kada ka sanya ɗana ya zama misalin wannan." Kai kuma sai ka ce, "Ya Allah, ka sanya ni zan misalin wannan baiwa." Me yasa ka ce haka? A gane, ita uwa ta yi ƙarfin hali har ta tambayi jariri, ba ta jefar da jaririn ba.
Fa qala ar-rakibu jabbarun min al-jababira.
Sai shi jaririn ya ce, wannan mahayin dabba da ya ba shi sha'awa. An gane ko? Wato, ɗan kama karya ne daga cikin ‘yan kama karya. An gane, ɗan kama karya ne, azzalimi ne. Ba mutumin kirki ba ne. Shi ya sanya na ce miki, "Ya Allah, kada ka sanya ni zan misalinsa."
Wa hadhihi al-amatu yaquluna taraqti zanaiti wa lam taf'al.
Ita kuma wannan baiwa da nace Allah ya sanya ni in zamanto misalin wannan baiwa. Sai kuma kin ce, "Kar Allah ya sanya danki misalin shi." Shi ita wannan baiwa wato suna ce mata ne, ana ce mata ne, "Kin yi saka." Tana cewa, "Ni ban yi saka ba." An gane, "Kin yi zina." Tana cewa, "Ni ban yi zina ba." An gane wannan ayi. Yaquluna sarakti wa zanaiti wa lam taf'al. Suna cewa, "Kin yi saka kuma kin yi zina, alhali ba ta aikata ba." Akwai laifukan da ake jingina ma wasu mutane. An gane, ba su da mafita a gare shi sai Allah gobe kiyama. Kuma za ka ga wani lokaci an jingina ma laifi, kuma idan an duba ƙarina, sai ƙarinan ya yi kama da akwai laifin. An fahimci wannan ko? To irin wannan laifin in ba wai Allah ya kwaci mutum yadda ya kwaci wannan baiwa ɗin ba. Kuma ita baiwa da ka ga ba makwace ta ba. Sai dai a lahira.
Sai dai yaron da ya faɗi.
Yawwa, suna cewa ta yi zina, tana cewa ba ta yi ba. To ai yaron ba ya faɗa gaban taron jama'a ba ne wa da Allah. Yawwa, ita dai zai zama ta jarabawa a gare ta. Idan an jarabi mutum irin wannan, aka yi masa ƙazafi wanda aka samu ƙara'in wasu mutane suka ga kamar da gaske ne. Kuma ya zamanto Allah ta'ala bai bayyana da shi a duniya ba. Zai zamanto kamar an jarabi mutum ne da musiba in yayi haƙuri ya samu lada. An gane wannan ko? An jarabi mutum da musiba in yayi haƙuri ya samu lada a wajen Allah. Irin wannan yana faruwa. Wani kuma Allah ya ce mace sai a duniya sai Allah ya fito masa da haƙƙinsa. Ba wai dukkan abin da ake hukunta mutum a kan shi ne ya aikata ba. Akwai abin da ake kai mutum kotu ma a zo a jingina masa wani abu. An gane, kuma a kawo wasu irin alamu a yaba masa, kuma lallai kuma bai da laifi. Sai dai gobe kiyama Allah ya kwato masa haƙƙinsa. Ana samun irin wannan. An gane wannan ko? To waɗannan su ne mutane guda uku wanda ainihin Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ba a taba samu wanda suka yi magana a madanyin goyo ba sai wa'annan guda uku. To amma Imam al-Qurtubi yana cewa wa fi hazal hasar nazaru, a cikin wannan iyakar cewa wai mutane uku ne kawai suka taba yin magana a majanyin shi, gaskiya yana ganin akwai tarin bayani. Sai dai in za a dauki maganar manzon Allah nan wajen, za a dauki a ce akan cewa maganar da manzon Allah ya faɗa, ya faɗi wannan ne kafin ya san da ƙari, kafin Allah ya ƙara masa sauran. An gane Allah ya fara gaya wa annabi cewa mutane uku ne suka yi magana a majanyi, daga baya sai Allah ya ƙara, sannan kuma akwai wasu. An gane wannan ko? Ya ce manzon Allah ya faɗa abin da ya sani ne kafin Allah ya ƙara masa. Shi a iya saninsa mutane uku ne suka yi magana a majanyi, amma daga baya sai Allah ya ƙara masa wahayi, ya nuna masa akwai tsari. To wannan shi ne ihtimali na farko. Sannan kuma wasu malamai suna gani, inji Imam al-Qurtubi, cewa ana nufin wa'annan guda uku an ƙayyade su da a majanyin goyo, ba a taɓa samun jarirai a majanyin goyo da suka yi magana ba sai ukun nan kawai. Amma sauran yaran da suka yi magana wala Allah sun wuce majanyin goyo, ila sun ɗan fara an daina goyansu. An gane wannan ko? To wannan shi ne fahimtar wasu malamai. Sai dai cewa an samu wasu ruwayoyi da suka nuna ba haka ba. A cikin ruwayan Ibn Kutayba, lallai akwai wani yaro wanda mahaifiyarsa ta jefa shi a cikin wannan ukudur ɗin. Wannan yaro da mahaifiya ta jefa shi a cikin ukudur ya kasance ɗan shekara bakwai ne. An gane? Wanda sarki ya ce duk wanda ya yi imani da Allah a ringa jefa shi cikin wannan rami, wanda an haka wani rami, ramin nan an kunna wuta a cikinsa, ana ta jefa bayan Allah masu imani. To wata mata tana tare da yaranta, tana so ta fada, tana ta tantama na fadawa. An gane? Shi ne yaron ya buɗe baki ya yi magana, ya ce ya ke mahaifiyata, ki yi haƙuri, ki jefa ni kawai, kina kan arziki, kina kan gaskiya. An fahimci wannan ko? Cewa to wannan yaro ba wai yana majanyin goyo ba ne, ɗan shekara bakwai ne. An gane ko? Amma a cikin hadisin Abu Huraira an bayyanar da wato cewa yana majanyin goyo. To wannan an yi ta'akidi ga Imam an-Nawawi, inda yake cewa anna sahibul ukhdud lam yakun fil mahad, cewa wai sahibul ukhdud din nan baya cikin majanyin goyo. Amma ruwayan Abu Huraira ya nuna hatta ashabul ukhdud din nan suna cikin majanyin goyo. Wato sababi akan wannan shine abin da ya auku cikin ruwayan Ibn Abbas a wajen Imam Ahmad da Bazzar da Ibn Hibban da Hakim, lam yatakallam bil ma'at illa arba'a, babu wanda ya taba magana a cikin majanyin goyo sai mutane hudu. An gane? Bai ambata cewa as-salis allazi kuna, bai ambaci na uku nan ba, amma sai ambaci shahidu Yusuf da wannan yaro mai shan nonon mamansa. Ya ambaci shahidu Yusuf. Shahidu Yusuf shine lokacin da matar sarki, matar Aziz, ta yi nufin ta yi zina wa iyazillah, ta yi lalata da annabin Allah. Shi kuma annabin Allah ya nemi guduwa annabi Yusuf alayhi salam. To ta kai mai damka, annabi Yusuf yana kubucewa, ta kai mai tafka, sai ta yaga mai kayan shi a tufafin shi ta baya. To shi ne ita matar, lokacin da aka zo aka bude kofa, an ga cewa ga ta nan tana ta ainihin kai farbaki ga annabi Yusuf. Ana bude kofa sai ta yi ihu cewa dama alhamdulillah da aka bude kofa, dama yana so ne ya zina da ita. A lokacin ne ana cikin shin wane ne mai gaskiya tsakanin annabi Yusuf da ita, wane ne mai gaskiya? Sai jariri ya yi magana. An gane wannan ko? Sai wani jariri ya yi magana yana cewa in ya kasance tufafinta an yaga shi ta ainihin baya ne, to ta yi ɗa. In an yaga shi ta gaba ne, ta yi gaskiya. In dai an yaga ta gaba ne, to ta yi gaskiya. Ya nuna annabi Yusuf ne ke so ya yi kaza. In ko ta baya ne, ya nuna annabi Yusuf na son guduwa ne ta jawo shi. To da aka duba sai ga kaman yanda wannan jariri ya faɗa. Jariri ne ya buɗe baki ya yi magana, bai kai matakin yin magana ba. an gano wannan ko to kaga wannan an samu wannan shahidu Yusuf din nan da kuma karamin yaron nan wanda ya ce wa mahaifiyarsa ita mahaifiyarsa ita ce mashida mai yin kum mai yin kitso ga ainihin matar Fir'auna lokacin da Fir'auna ya gane cewa ita wannan mashida din musulma ce wata rana tana cikin yin kitso ga ainihin matar Fir'auna kawai sai fitilla ya mutu shine sai ta faɗi wata kalma na musulunci irin kamar kace hasbi Allahu wa ni'mal wakil sai Fir'auna ya ce yace mata dama akwai wani Allah banda ni tace kwarai akwai Allah banda kai shine wanda ya halice mu gabaki daya shine Fir'auna ya sa aka kama ta to lokacin da ya kama ta yana so ya jefa ta cikin wuta sai yaron ya ce mamar dan maman tana ta tunanin jaririnta sai ainihin jaririn sai ya magana ya ce izbiri ya umma fa ana halin haka shi haƙuri ya ke mahaifiyata lalle ina kan gaskiya ba komai kauci famu wannan wuta da aka jefa aljanna ne insha Allah gare mu an gani kaga wannan ya zamanto wajen nabiyar kenan ko wanda suka yi magana a majanyi to a takaice dai akwai wasu da yawa kamar a cikin ruwayan muslim daga hadisin suhaib a cikin kisan ashabul ukhdud cewa wata mata an zo da ita don a jefa ta a cikin wannan rami daga cikin matan da suka yi imani saboda in ma ta dawo ta kafirce ko a jefa ta tare da ita akwai wani jariri yana shan nono sai ta ɗan yi kasala saboda wannan jariri din sai yaron ya ce ya ce mahaifiyata izbiri fa innaki alal haq ki yi haƙuri kina kan gaskiya to kaga wannan yana ciki sannan Imam Zahab ya faɗa cikin tafsirinsa cewa Yahaya ɗan Zakariya annabin Allah shi ma ya yi magana tun yana majanyin goyo Imam Sa'alab ya fitar da shi to idan wannan ya tabbata ya nuna wanda suka yi magana suna majanyin goyo sun kai bakwai an gane wannan ko sannan Imam al-Bagawi ya faɗa cikin tafsirinsa cewa Ibrahim al-Khalil shi ma annabi Ibrahim ya yi magana yana majanyin goyo an gane ya zo a cikin siyar na Imam al-Waqid cewa annabin Allah shi ma ya yi magana farkon lokacin da aka haife shi amma wannan yana buƙatar isnadi ingantacce an gane wannan ko to a takaice dai akwai wasu mutane banda wayannan uku zai iya yiwuwa akwai dalilin da ya sa manzo Allah ya ware guda uku nan ya ware su da wani magana amma kuma daga baya sai zai ya gaya mana cewa akwai wasu kuma wanda suka yi magana zai iya yiwuwa kowanne daga cikin su kila wa'annan daga cikin bani Isra'il wa'annan ba daga cikin bani Isra'il ba Allahu a'lam na'am
haddathani Ibrahim ibn Musa akhbarana Hisham an Ma'mar hawala sanad wa haddathani Mahmud haddathana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar al-Zuhri qala akhbarani Sayyid ibn al-Musayyib
sai Abi Musayyib ya babu labari ya ban labari
ana Abi Hurairah radiyallahu anhu
kada Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace
qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laylat usriya bi
manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada yace daren da aka yi Isra'i da ni
laqitu Musa
na gamu da annabi Musa alaihi salam
qala fana'atahu fa idza rajulun
yace sai manzo Allah ya siffarta annabi Isa annabi Musa sai gashi mutum ne hasibtu ala ina tsammani ya ce
muqaribun
wato mutum ne mai tsawo annabi Isa annabi Musa mutum ne mai tsawo
rajulun ra'd
wato amma ba tsawo in an ce mutum muqaribun yana da tsawo ba tsawo mai tsanani ba kuma rajulun ra'd mai tajajjen gashi yana gyara gashin shi da kyau
ta'annahu ni rijali sha'una
eh sannan kuma ana fassara rajul ana fassara ainihin muqaribun ra'd abin nan mutsaribin kai da mutumin da yake ba shi da kiba an gane ko mutumin da yake bai da ainihin irin naman nan sosai a jiki yana da matsakaicin nama an gane wani hu sannan to wannan shi ne to yace mutsaribin rajulun ra'as mai tajajjen gashi kamar yana daga cikin mazajen nan na ƙabilar shanu'a shanu'a wata ƙabila ne to gashinsa kamar irin gashin mutanen shanu'a
qala wa laqitu isa fana'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam
sai daga mutan annabi isa sai manzo Allah ya siffanta mana annabi isa alaihi salam
wa qala
yace
rabatun ahmar
yace mutum ne mai matsakaicin tsawo annabi Isa shi ba dogo ba shi ba gajere ba kenan annabi Musa alaihi salam ya ba annabi Isa tsawo shi annabi Isa shi raba'a ne shi mai matsakaicin tsawo ahmar kina ce ahmar ba ana nufin jajawur ba kamar yanda ka san jini domin in mutum ya zama jajawur kamar jini aibi ne a gare shi idan ana siffanta mutum aka ce ahmar a gane shadidul bayad ne ba a humra wato tsananin fari hade da ja tsananin fari hade da ja irin kalan turawa annabi Isa kalan shi irin kalan turawa ya bambanta da kalan larabawa su larabawa turawa suna lissafa su daga cikin bakaken mutane sun suna magana black larabawa ma black mu ne muke kallon larabawa kamar farari turawa sun san bambanci tsakanin kalarsu da na larabawa suna hada larabawa da indiyawa a matsayin black gaji bature ya ce fakin fata hadda larabawa hadda mutanen india shi kadai ne kawai white na ba ta gani to wannan white na turawa din nan ba wai irin wannan inda irin wannan ne ba zai kyau ba kaga mutum ya zo fari kamar alli sai ba kyau bane sifani na irin jikin turawa kaga yanda jikin turawa yake shine white su kuma yanayin fatan larabawa za a gan shi yanayin jajajaji wani iri ɗaya da inda larabawa jikin zai ce shi kuma ba a kiran wannan wayi an gane kuto annabi isa shadidul bayad ne ma'a humra shi kalan shi fari ne tare da ja haɗe da ja
ka annama kharaja min dimatin yani alhammam
kamar ya fito daga gidan wanka yayi wanka wato jikin shi na da kyan gani kaga mutumin da yayi wanka ya riga ya goge da jikin shi da gumi za ga ya fi kyau to kamar ya fito daga ainihin gidan wanka
wa ra'aytu ibrahima wa ana ashbaha waladihi bihi
sai naga annabi ibrahim alayhi salam ni ne mafi kamanceceniya da shi a cikin annabawa gaba ɗaya babu wanda ya fi kama da annabi ibrahim alayhi salam kama na in ji manzon Allah inna aulan nasu bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha an-nabi wallazina amanu
qala wa utitu bi ina'aini
ke sai aka zo min da ƙwarya guda biyu
ahaduhuma labanun wal akharu fihi khamrun
a lokacin da yayi miraji kenan ɗaya daga cikin su nono ne a ciki ɗaya daga cikin su kuma giya ne a ciki
wa qila li khudh ayyuhuma shi'it
aka ce mun karbi wanda ka zo daga ciki
fa akhadtu labana
sai na karbi nono
fa shahidtu
sai na sha wannan nono
wa qila li hudita al fitra
sai aka ce mutu an shiryar da kai zuwa ga addini mai kyau wannan nono da ka sha ishara ne na cewa da kai da al'umman ka za ku ba addini mai kyau
aw asabta
da kai da al'umman ka za ku ba ainihin fitra za ku bi sunna mai kyau
aw asabta fitra
ko kuma ka dace da ainihin fitra
amma innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka
amma da a ce ka kare igiya ka sha to da al'umman ka sun bace da al'umman ka sun karkace an gane wannan ko to Allah ta'ala sai ya biki manzo sai ya dauki nono bai dauki giya ba shi ya sanya al'umma annabi za su zama to shiryayyu insha Allah
haddathana muhammad ibn kathir akhbarana isra'il akhbarana usman ibn mugira am mujahid an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala
an karbo daga ibn abbas Allah ya kara musu yadda yake
qala annabi sallallahu alaihi wasallam
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
ra'aytu isa wa musa wa ibrahima
naga annabi isa da musa da ibrahim a ina ya gansu kazan a wata rana akwai wani hadisi na Abu Huraira da wani sarki Haruna Rashid daga cikin sarakuna na Banu Abbas Haruna Rashid yana zaune a fada shi mutum ne mai son ilimi to sai ya nemi a karanta da shi hadisi sai wani daga cikin malamai sai ya karanta da shi hadisi cewa itajja Musa a itajja ainihin Musa wa Adam da annabi Musa da Adam sun dan yi jayayya haka akan wani al'amari shine sai wani bawan Allah ya ce ta ya suka haɗu aina laqiyahu a ina ya haɗu da shi annabi Isa da annabi Adam ai tsakanin su akwai menene akwai tazara na shekaru dubban shekaru to ta ina ya haɗu da shi ai nan take sai fuskar Haruna Rashid ya canza yace zindigi ana karanta da shi hadisin annabi yana inkari yana tambaya wani ina ya haɗu yace a kawo fata da takobi wallahi zina yanka shi ana ta roƙon sarki idan sarki ya jaja wurin saboda a lokacin sarki ana ta kama zanadika zindikai masu inkarin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kawo shakka ga musulunci to da yaji wannan mutumin ya fada sai doka wannan mutumin yana cikin wannan zanadika ne ashe shi mutumin ya shiga cikin rudu ne mutumin kirki ne amma shi mamakin shi sai ina suka hadu kuma gane ba to anan washi ba gashi annabi ya ce ra'aitu isa wa musa wa ibrahim sai ina suka hadu ina ba san gane wannan to kaga ai manzo Allah ya gaya mana sun hadu ne ta hanyar bi'iraji tafiyan da aka yi da shi daga sama tun daga ainihin makka zuwa baitul maqdis sannan aka yi sama da shi an gane wannan ko afatumarunahu ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى كنا جايين da annabi ne akan abin da ya gani a miraj hakika annabi ya gan shi wani gani daban a can magariyan tikewa inda ha jannatul ma'awa a can din shine aljannan zama yake a can magariyan tikewa da annabi ya can aljanna yake anan ne manzo Allah ya ga abin mamaki inda Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga mu'jiza na ubangiji shi mafi girma ina ce aya abinda yake ya saba ma al'ada ya keta al'ada an gani dan adam yana rikicewa in ya ganshi kuma ce jariri yayi magana ko wace an tafi da annabi Isa sama har yanzu yana sama wannan aya ne manzon Allah ya yi mi'raji sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta kaza har sama ta bakwai har ya wuce nan ya je magariyan tikewa duk wannan aya ne kuma zai kwana a gida yaya irin wannan tsananin gudu da tsananin sauri kuma abin ya gudana yanda ya gudana sannan ya dawo ya kwana a gida yaya abin zai yi shin daga nan wajen zuwa Lagos kawai zai yi ka kwana ka je ka kwana ka dawo daga nan zuwa Lagos kawai ka tafi a mota zai yi ka dawo amma a jirgi ne ba
zai
ina jirgi ne zai yi ko mutum zai iya zuwa Lagos a jirgi ya dawo to ina abin da ya fi jirgi ne ba ira miti goma ma ya zo to tunda jirgi bature ne yayi Allah ba zai iya halittar da zaka iya tafiya da mutum cikin sakon guda ya je tafiya mai nisa ba wane ne ya halicci bature ji abinda bature ke yi ji maganan waya waya yanzu kana nan wajen zaka yi magana da wani mutum a bangon duniya kana nan zaka yi magana da mutum yana China shin wannan inda misalin labari aka baka karyata ba wani ya ce ma ai wani babban malami ya yi yana Najeriya ya yi magana da wani mutum yana China China a jirgi tafiyar kwana nawa ne ina masu tafiya China kwana biyu zuwa China a jirgi tuka gani tun a mota ne kuma Allah kaɗai san tuka ga tafiya irin wannan mai nisa amma in ka buga waya minti nawa sakon za ka waya ya kai China na ba san gane ana ɗauko abubuwan mamaki ga mutum ya yi magana da wani kila ma har ya ka fuskar shi ashe dan an ce manzon Allah ya yi tafiya har ya je sama ta bakwai har ya je magariyan tikewa har ya je ya haɗu da har ya je can ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya dawo ya kwana a gida kada ka yi mamaki Allah ta'ala shi ne ya yi mi'raji da shi Allah ne ya mi'raji da shi ina ba tangana wannan to saboda haka a nan wajen da annabi Isa da Musa da Ibrahim lokacin da manzo Allah ya mi'raji ya haɗu da su kuma ya tattauna da su to wannan maganar annabi Adam da Musa Allah ne ya haɗa su a lokacin da yake so ya haɗa su an gane Allah yana iya haɗa su duk lokacin da ya ga dama duk abinda Allah ya gaya ma zai yi ba abin mamaki bane abu ne mai sauki saboda ka'idar nan na saboda ayan Qur'ani da ke cewa mai inna Allah ala kulli shay'in qadir ko to saboda haka naga annabi Isa da Musa da Ibrahim a lokacin da muka yi mi'raji
fa amma Isa fa ahmaru ja'dun
eh amma Isa shi jajawur ne shi shi ma'ana shi wato mai kala ne fari da baki irin karar da ya turawa
ja'dun
wato mai dunkulallen gashi asalin an ce mutum ja'ad wato mai kakkarfa karfa ne shi a yi gabobin sa gaba ɗaya sun haɗe ka gani zaga gaban lalle ya kame ya kame sosai mai kamamman gabobi shine ja'ad an gane in ana magana siffan jiki kenan siffar jiki shi annabi Isa a karfa ne gabobinsa sun kame sosai sannan kuma bai fadin kirji kaga dai wannan wani alama ne kuma na annabi na karfi na'am
wa amma Musa fa Adamu jasimun
sabtu amma Musa wato shi yana da launi irin na wato launi ne irin na fata irin yanayin irin na fata jan shi ba jajawur bane kuma jasimun yana da ai kiba hada da tsawo
sabtu
jasim yana da kiba hada da tsawo sannan gashin shi kuma warware ne shi in an ce sabtu wato kishiyan jahad shi gashi in an ce jahad gashi dunkulalle gashi wanda yake ya taru da yawa ya dudukule ba gashi warware ba amma shi sabar gashi warware za ka gashi ana ganin fata za ka gashi bai haɗe ba
shine can yake rabi lura a duk
kamar kan shi ɗaya an yi kum din nan
da shi da sabari ɗaya ke
kan shi misali kamar an yi kum a sassake gashin amma jihar gashin a ci turi gashi mai yawa wanda baka iya maganin fata sosai a ciki
kishiyantar juna ke
suna kishiyantar juna
ka annabu mai rijalin zuddi
kamar shi yana daga cikin mazajen zud su zud wasu nau'i ne na ajamawa wasu kabila ne daga cikin ajamawa to haka annabi Musa yake alaihi salam
hadathana ibrahim ibn al-munzir hadathana abu damra hadathana musa an-nafi qala abdullahi
yace
zakara nabi sallallahu alaihi wasallam yawman
wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci
bayna zaharai nas al-masih ad-dajjal
wato a gaban mutane manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci al-masih ad-dajjal
wa qala
dajjal bai shafaffan albarka sai ce
inna allaha laysa bi'awara
ku sani lalle Allah fa ba ido daya gare shi ba Allah ma shi da ido daya
ala wa inna ala inna al-masih ad-dajjal a'waru al-ayn
ku saurara lalle dajjal bai shafaffan albarka
a'waru al-ayn al-yumna
yana da ido daya idan dama
kana ainihu
ina babban
kafiya
kai ka ce idan sa ina bi ne wanda ya gunkulo ka ce idan sa kamar ina bi ne wanda ya gunkulo ya fito wajen nan kama irin a ce an sawa mutum gidan akuya in an sawa mutum gidan akuya ya idan zai yi zai wani irin bunkulowa baya giftawa an gane to haka idan dajjal yake to mutumin da yake da wannan ido ya kamata ya yi da'awar allantaka idan nan bai da kyan gani amma kuma ya yi da'awar allantaka ya samu mabiya an gane wannan to malamai sun istinbadi da wannan cewa ku saurara ubangijinku inna allaha laysa bi'awar cewa Allah yana da ido biyu irin nasa wanda ba irin na halitta ba an gane idanuwa guda biyu irin nasa wanda ba irin na halitta ba tunda ya ce dajjal ido ɗaya gare shi Allah ba da ido ɗaya bane an gane wannan ko to kuma lallai dajjal idan dama shine yake da matsala kai ka ce idan sa inabi ne wanda ya bunkulo an gane amma kuma duk da haka yayi da awan me yayi da awan allantaka to manzo Allah ya kira so ne ya mana bayanin siffar dajjal saboda in ya bayyana kare ya rudar da mu mutumin da yake yana mu'amala da sunnan manzon Allah da kyau ba zai rude ba idan ya ga dajjal ko da ya ga dajjal zai ce sama ta yi ruwa ya ga sama ta yi ruwa ya ga mutum ya mutu ya ce fito daga kabari ya ga ya fito duk ba zai rude ba an gano wannan zai fara kallon siffar shi tukuna kana nabi zai kalli mai aqidar shi wannan mutumin da yake ta yin wannan abin mamaki ya siffar shi yake ido ɗaya gare shi kuma idan ba gashi ya bunkulo kamar inabi da sauransu sannan kuma gashi nan kuma yana da mummunan aqida ya ce shi Allah ne shikenan in mutum ɗalibin suna ne zai ce wannan kafiri ne kawai masu bin shi ma kafirai ne da kuma jahilai an gane to kaga in ka duba mutanen da suke ƴan haƙiƙa sufaye suna ainihin yin mukaddima suna sharar fage ga dajjal abinda ƴan haƙiƙa suke suna sharar fage ga dajjal ƴan haƙiƙa suna da'awar allantaka zai zama to nan gaba na kayi da'awar allantaka ba su damu ba an gane kuma za ka cewa suna samun mabiya daga cikin sufaye yanzu idan dajjal nan gaba ya zo yana da'awar allantaka kuma ya yi da'awar karama yaya sufaye za su bi shi don sufaye su abinda yake rudan su ga malami karama ka dinga aikata wani abu mai ban mamaki idan kana aikatawa ka tafi da hankalin sufi kamar yadda su ma kristoci in kana aikata wannan miracle ka sabu da hankalin su yasa zaka da yawa kristoci suke zuwa su zama wani suje su je koyi bokanci su koyi tsafi ta inda za su ringa yin wani abun mamaki don su dauke hankalin mabiyan su idan ba idan kana coci ma baka yin wannan ta ce coci ka ba miracle an gane to su suna so su ringa yin wani abu mai ban mamaki wanda zaka rubar da mutane to su ma kamar sufaye in kana so ka dauki hankalin sufi kawai yana zaune kawai yace ba shi da kudi kawai zai kai haka kawai kiyu kawai zai ga kudi ya zai ka miƙa mai shi kenan kawai duk abin da ka faɗa ko ƙarya ne zai bi ka kawai ga kawai ka ce masa kawai hau da duma nan ya hau kawai zai gan shi a Saudiya in ahli sunna ne zai ce wallahi wane yana da iskokai masu ƙarfi wane yana da shedanu kaga wane kawai ya sa ni akan da duma kawai sai ya Saudiya da ni billahi lazi ban yadda da shi ba in kaga ya yadda da kai ya kalli aqidanka ne ta aqidanka nan ga sanan zanzan kana kan aqida ta sunna aqidan salaf to idan wani abun mamaki ya faru daga gare ka sai fara tunanin kila karama ne amma aqidanka bai da kyau manhajinka bai da kyau kana fadin kuma kai Allah ne to duk abin da ka aikata na mamaki zai dauka kawai wato istidraji ne an gane ku wato kai waliyi ne na shedan ba waliyin Allah bane amma sufi fa sufi idan ya ga mutum ya ce sama tayi ruwa tayi ruwa ya ga wani mutum ya mutu ya ce tashi sai ga ya tashi ko mutum ya ce shi Allah ne wallahi zai bi shi zai fi tunda su dama ana samun manyan shehunan suna da awon Allah taka dama sai ce to ai ba ka fahimtar maganar ne maganar ba irin maganar ku bane wannan magana na mutane ne khawar wannan maganar da yake shi Allah ne wani abu daban yake nidi kike na kawai sai a tabi da imaninka da hankalinka an ban jona ku na'am
wa raniyar layla inda al-ka'aba fil manam
yace na gani wata rana to ina ne kike ganin tawallu na gani wata rana a wajen ka'aba inda al-me
inda fil manam
a wajen bacci na'am ko
dole bane
na'am a shine na gani wani dare an gani a wajen ka'aba ina bacci
fa idza rajulun adam ka ahsani ma yura min udamin rijal
sai ga wani mutum ja wato mai kala fari da baki kamar mafi kyawun abinda ake gani mafi kyakkyawa sosai daga cikin mutane farare wato mutane masu kala irin na turawa
tagribu limmatuhu baina mankibaihi
wato tukulluman kanshi yana kaiwa tsakanin kafadansa wato an ce limma gashin da ke wuce gashin fatan kunne tsawon gashin da yake ya wuce kunne an gane to shi gashin ya wuce kunne har ya kai kafada yana da gashi mai tsawo wanda tsawon shi har ya kai kafadan shi kuma gashin kamar an masa kum an taje shi an gyara shi
ya kuturu ra'suhu ma'an
kanshi yana digan ruwa
wadi'an yadayhi ala mankibai rajulain
yana mai daura hannayensa akan kafadan mutane biyu
wa huwa yadufu bil bait
alhali yana da wafi a ka'aba
wa qultu man hadha
sai ce wane ne wannan
faqalu hadha almasih ibn maryam
ce wannan fa shine almasih isa dan maryam
thumma ra'aytu rajulan wara'ahu ja'adan
sannan sai naga wani mutum a bayansa wato ma'ana wato wannan kuma sifan gashi ne ja'adan dinnan gashin shi dunkulalle tunkusasshe
hadidan
eh wato mai tsananin tunkusa
a'awar al'ain al-yumna
kuma wato a'awar mai ido daya gashin shi ya tunkushe sosai an gane ko kuma idan shi na dama yana da matsala
ka ashbani man ra'aytu ibni qadani
wato yafi kamancece ni ya da wanda na gani wanda na gani din nan yafi kamancece ni ya da ibnu qadan wani mutum ne daga cikin larabawa
wadi an yadayhi ala man kibai rajulin
yana sanya hannayensa a kafadan wani kafadu guda biyu na wani mutum
yadufu bil bayt
yana dawafi a dakin ka'aba
wa qultu man hadha
sai ce wane ne wannan mutumin da yazo haka
qalu al masih ad dajjal
sai ce wannan shine dajjal bai shafaffen albarka
tabahu ubaydillah
ibnu nafi nan da ana gaya ma ne dan ko kaga ya bayyana to ga irin sifofin shi kada ya rude ka duk wani abin da zai aikata na ban mamaki ka duba aqidan shi ka duba sifan shi in aqidan na da kyau sifan yayi kama da sifan bai yi kama da sifan dajjal ba to alhamdulillah an gane ku?
Eh shi ma yana da wasu baiti
eh shi ma yazo yana da wasu ya yaudara mutane zai zo ne ya yaudara ta nan wajen za a dauka mutumin kirki ne sai zai zo kuma da ra'ayinsa kamar yan bidiya suke yi suna aikin haji suna yin karatun Qur'ani suna kaza amma sun labe da shi ne don su cimma wani burin su na lalata musulunci haka wasu yan bidiya suke musamman zanadiga na'am
حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد
يجي ناجي ابراهيم بن سعد
قال حدثني زهري
يجي زهري يا بن لاباري عن سالم
انا ابي قال
جماعه ابن سيجي
لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر
يجي اكو كدان انه بيجي وعيسى شي جا بني
ولكن قال بينما انا نائم اعوذ بالكعبه
سيجي اتي انا نان ina bacci ina dawafi a Ka'aba cikin mafarki
bai za rajulun adamu
sai ga wani mutum mai launi irin na fata
sabbi shahr
gashin shi kamar an taje irin gashin nan sakacce
yuhada baina rajulain
gashin shi warawara ana dauke da shi ana daukar shi tsakanin mutane biyu
yanfiku ra'suhuma an
wato kanshi yana digan ruwa kenan kamar gumi ne saboda dawafin da yake sai gumi
aw yuhraqu ra'suhuma an
ko kuma kanshi yana zubar da ruwa
ka kuntu man haza
yace waye wannan
qalu ibnu maryam
yace ai isa dan maryam ne
fa zahabtu altafitu fa idha rajulun ahmar
sai naje zan waiwaya sai gashi mutum ne wanda yace ja
jasimun
wato mai kiba an ce ahmar yan da rafada ne can kalan turawa
na'am
sannan jasimun yana da tsawo yana da kiba
ja'dur ra's
eh wato ma'anan an ce jasimun ba wai kiba irin mai wuce gona da iri ba an gano wannan ko sannan kuma gashin shi shuran rene shi
a awaru ainihin yumna
wato shi mai ido ɗaya ne ta bangaren idan dama
da anna ainihu inabatun qafiya
wato kaman idan sa inabi ne ya bunguro
kuntu man hada
nace wai wannan
qalu hada dajjal
nace wannan fa shine dajjal
wa aqrabun nasi bihi shabahan ibn qadani
mutumin da yafi kusanci wajen kamanceceniya da shi wanda yafi kama da shi daga cikin mutane akrab shine wani mutum ana kiran shi ibnu qadan
qala juhri rajulun min khuza'a
shi ibnu qadan wani mutum ne na kabilan khuza'a
halaka fil jahiliya
ya mutu tun a jahiliya tun kafin zuwan musulunci na'am
hadathana abul yamani akhbarana shu'aib an az-zuhri qala
na'am
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن
نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
للي أبو هريرة الله يقارى مصير دائشي
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ناجي من ذن الله إيرا دا أمينش الله سأرى تبتع غريش ينا تشيوا
أنا أولى الناس بابن مريم
نيني ما في تشنشن توم متعني دا النبي إيسا دا مريم نيني ما في تشنشن تشنشن تادشي أكيد أمتيني
نعم والأنبياء أولاد ألاد
سوء النباوة ya'ya ne na ainihin bangaren uba wato ubansu daya uwa daban-daban ya'ya ne ƴan uwa ne ummai ne ƴan uwa ne abbai ne su annabawa ƴan uwa ne ta bangaren uba
laysa bayni wa bainahu nabiyyun
babu annabi tsakanina da annabi Isa tsakanina da shi babu annabi daga annabi Isa sai ni kai tsaye an gano wannan ko to su kuma wato nasara sun tsaya a wajen imanin su sun tsaya ne kawai wajen imani da annabi Isa ba su yi imani da annabi Muhammad ba an gane ku su kuma Yahudawa dama imanin su ya tsaya ne kan annabi Musa kawai duk wanda imanin shi ya yarda da dukkan annabawa banda annabi Isa da annabi Muhammad shine ba Yahudi shi ko ba Nasara imanin shi ya tsaya daidai ga annabi Isa bai wuce zuwa ga annabi Muhammad shi ya kira ba Nasara amma asalin su gaba daya tushen su daya ne dukkan mu gaba daya da mu musulmi da nasara da yahudawa annabawan mu ɗaya ne amma nasara sun yi inkarin manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun yi inkarin annabi Muhammad da annabi Isa to wannan ne ya bambanta mu da su sai kuma abubuwan da suka kirkiro na san rai an gane annabawa ƴan uwa ne wanda sun haɗa uba ɗaya amma kuma uwa kowa da nashi laysa baini wa bainahu nabi babu wani annabi tsakanina da shi annabi Isa an gano wannan ku? Na'am.
Hadathana Muhammad ibn Sinan. Hadathana Sulayh ibn Sulaiman. Hadathana Hilal ibn Ali. An Abdurrahman ibn Abi Amra. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce
ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah.
Ni ne ni ne wanda yafi cancanta da Annabi Isa dan Maryam duniya da lahira
wal anbiya'u kati watu li alatin
eh annabawa ɗan uwa ne ta bangaren uba
ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid
eh iyayensu daban-daban suke amma addinin su ɗaya ne iyayensu daban-daban suke amma atako wa dinuhum wahid addinin su ɗaya wato nan abinda ake nufi tauhidi guda ɗaya ne dukan annabawa gaba daya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duk manzanni gaba daya aqidan su daya amma kuma wajen furu'a sun bambanta wajen furu'a shine ma'anar cewa wato mamun su daban-daban wajen furu'a kenan amma baban su daya ne kenan aqidan su daya ne furu'a kowa da nashi suna yin sallah ba irin namu ba suna yin alwala ba irin namu ba suna yin zakka ba irin namu ba amma wajen tauhidi dukan mu gaba ɗaya mun yi imani da ubangiji ne daya na'am amma shi wannan ko babu bambanci tsakanin aqidan Annabi Isa da aqidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma an bambanta a wajen me wajen furu'a shine ummahatu shatta wasu malaman suka ce abinda ake nufi sun bambanta a zamani sun zo zamani daban-daban amma aqida daya an gane eh
wa qala ibrahim bin rahman
ibrahim bin rahman ya ce
an musa bin uqba
an sabu an bin sulaim
ana abai bin yasar
an abi huraira radiyallahu ta'ala
qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man zala sallam ya ce kan baki ya ina kai son lokaci sai
ya
dan wani to masha Allah وعليكم السلام يا لو بشو ايسا احمر با مسيح الدجال با سفا مسيح الدجال من نعم لا والله ما قال النبي لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أدوم بالكعبة إذا رجل آدم شيني ونا سبق الشعر يهادى بين الرجلين يندف رأسه ماء أو يراق رأسه ما فقلت من هذا فقالوا ابن مريم فذهبت ألتفت نجزا وي ويقوما فإذا رجل أحمر تجا ورمسين جاء جسيم مدين إبادة أو جعد الشعر كانش أكشوري كاشش أعور عينيه aini limuna kuwa shi wani to shi ne dajjal ne shi wannan eh wancan wanda aka ce ne ahmar shi abdullahi bin umar a fahimtar shi ahmar sai shi ne dajjal yawa amma shi annabi isa asmar ne shi annabi isa ba ahmar ba ne shi yawa shi a za shi fahimta yi shi abdullahi bin umar ya yi rantsuwa shi ga abinda manzo Allah ya faɗa nan eh annabi bai shine Ahmar ba to shine Abdullahi bin Umar ne din kari ne to wannan ruwaya na cewa Ahmar kuskure ne kaga
eh
na'am eh wannan kuskure akai ana magana kan Masihu Dajjal ne sai wasu mutane suka kuskure sai suka jingina ma Annabi Isa
eh
kenan da gashin Annabi Isa da gashin Annabi Musa zai zama iri ɗaya ne kenan dukan su gaba ɗaya turawa ne daga Bani Isra'ila insha Allah an ce za a zagaya a nemi taimako kamar yadda aka saba saboda ka ƴan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa